jam'iyyar PDP ta nuna kaduwa ga yadda tace yan sanda sun ci zarafin gwamnatin Ikiti Ayo Fayoshe gabanin zaben gwamnatin jihar ranar Asabar. PDP wacce ta kira taron manema labaru don bayyana matsayinta akan yadda aka nuno Fayoshe kamar yana kuka don barkonan tsohuwa da ya nuna ya sha daga jami'an yan sanda har ma ya nuna an masa rauni a wuya, ta ce sam ba za ta lamunci hakan ba, da zargin APC mai mulki ke neman murɗe zaben. Sanata Umar Tsauri shine sakataren jam'iyyar.
In har abunda aka yi ma gwamnatin Ikiti gwamna mai ci a ce maka yau an sanya yan sanda sun je sun zagaye gidan shi har ya kai ga sun kai ga jikin shi sun duke shi, to muna kallon kaman cewa demokradiya a Najeriya ta zo ƙarshe. Don babu shakka idan aka ci gaba haka, to muna ganin kila babu wanda yake da security a rayuwa ta, ba security na crime ba, a security wanda yake da gangan aka aikata. Dan Najeriya ya shiga wani hali na haula'i, sannan muna ganin cewa anya zaben nan da ake so a 2019 zai yiwu da irin wannan tsarin.
An kwatanta wannan da cewa zamanin da PDP ke mulki ma lokacin da Rotimi Amaechukwu gwamnan Rivers ya taɓa faruwa da shi.
In an je za a duba za a ga cewa a lokacin nan ba maganar zaɓe ake ba, kuma lokacin da ake magana da Rotimi Amaechukwu kai ka sani ne na sani kowa ya san dalili. In har an yi din babu wanda ya gwada ma an yi sai dai labari, wannan kawai zahiri yake kowa ya gani.
Shi ma shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure ya ce PDP ke da rinjaye a jihar.
Kamar yanda shi shugaban kasa yake so a yi Muhammadu Buhari, kasan ya riga ya dawo yana mulkin soja ne. Kuma Najeriya a yanzu yanda zaben Ikiti zai nuna wa Buhari ba fa ai mulkin soja ake ba, mulkin civilian ake yi, domin PDP ya ci zabe sai dai a kwace mata. Kuma ina tabbatar maka kwacewa PDP zabe a Ikiti shine rigimar farko ta Najeriya da za ta faru.
APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce ba ɗabi'ar shugaba Buhari ba ce kauda kai ga masu cin zarafin jama'a.
Wallahi tallahi shugaban kasa kowane lokaci yana jaddada mana cewa baya so a yi wa mutum rashin mutunci domin ayi amfani da karfin gwamnati a kan shi, domin shi ya san zafin wannan, ko makiyin shi da ya fiki ba zai so a masa haka ba. Yanzu ai Fayoshe a Ikiti kana da labarin abun da aka mara 2014, aka hana gwamnatin mu shiga, wanda suka shiga ma aka hana su fita, aka yi rashin mutunci kala-kala. Amma ai yanzu an bar musu free hand suna abin da suka rama. Shugaban kasa yana tsaye akan cewa dole a ji ayi adalci, ayi zabe free and fair ba tare da an cewa Fayoshe ko an cewa wani mutunci ba. Wannan ka ga mini waye ne zai a Najeriya yanzu.
Tuni rundunar yan sandan jihar Ikiti tace san bata mamaye gidan gwamnatin Ado Ikiti ba, da haka lamarin musgurawa wani ba shi da tushe. Asali ma dai wasu 'yan siyasa ne ke son yin campaign a lokaci ɗaya a waje ɗaya. Nasiru Adamu, Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.